sai ce ta labarin ku don Allah ka shara su shi kannan wallahi bace ta shi kenan amma baka more ba domin lokacin da ba a addu'a lokacin da ba a ibada lokacin sallah bai yi ba kai lokacin yin kuma yayi kana bacci dan haka ku kiyaye jama'a dan haka an isa filin idi kana isa filin idi tunda fili ne to ba za ka yi nafila ba sai ka samu wuri ka zauna sai ka ci gaba da kabbar bari sai ka ci gaba da kabbar bari liman yana zuwa ana fara hudu ba za a fara sallah to shikenan sai kuma sai ka yanke kabbar bari idan aka idar da sallah aka gama hudubar idi in ka juyo sai ka biyo ta wata hanyar daban sai kuma kai ta kabbar bari har sai ka shigo gidanka kun ji wannan jama'a haka kuma za ka yi ta kabbar barin nan kana cikin gidanka ƙayyadewa da aka yi cewa sai a lokacin da aka idar da sallah azhar la'asar magariba isha wannan ƙayyadewa ba ta zo a cikin shari'ar annabi da sahabbai ba saboda haka kana cikin gidanka ana dan soya nama ne kana dan 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 din nan sai ka dan jefa kana ci eh Allahu akbar Allahu akbar eh ka dan huta akan gado kana farka eh sai kai bayan sallan ne kana rumfar kasuwa ne kana cikin mota ne kana kan babur ne walitukabbirullah Allah bai kayyade ba manzon Allah bai kayyade ba da haka sayyidina Umar sai ya rike doruna sai ya shiga kasuwar Madina idan yaji an kasuwa an yi shiru sai dan tsula wannan Allahu akbar Allahu akbar haka yana yin kabbar yana dan wamin din ku haka sai ka ji an miƙe sai sake zuwa layin yan goro ne layin yan yadi ne tsula musu ya tsula Allahu akbar haka ya tashe su ina fata an gane wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya yin kabbara zalla ana iya hadawa da hamdala الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدي باعي ونينا باير ووسسنا أمساوا أم فهمت يا جماعة قوة يتاشي maza za su yi mata za su yi gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu ainihin dan karasa tattauna waɗannan matsaloli sannan sai mu faɗi wasu hukunce-hukunce na azumi daga nan kuma sai a ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma insha Allah da wannan muke cewa jama'a ayi hakuri yau mun ce za a yi karatu da safa ba a samu damar yi ba wani uzuri ne ya bujiro insha Allah gobe da safan za a yi insha Allah haka nan muna ba da uzuri mun ce za a yi karatun Bukhari a jiya Allah ya saukar da ruwan sama ba a samu damar yi ba ya Allah ya albarkace mu akan abin da aka saukar da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah